Yet, Reconciliation and Reparations Commission has found former President Yahya Jammeh and 13 others criminally liable for the unlawful killing, torture, and enforced disappearances of about 67 West African migrants, including about 44 Ghanaians.
Wannan na daga cikin shawarar da hukumar da aka dora wa alhakin bincike da sasantawa tare da biyan diya TRRC a takaice ta bayar na bukatar da a gurfanar da tsohon shugaban kasar Gambia Yahya Jammeh tare da wasu mutane su 13 bisa laifuka da suka hada da kisa da azabtarwa da cin zarafi tare da tilasa bacewar bakin haurin da adadin su ya kai 67 da aka ce su duk a ɗan Afirka ta yamma ne. Sai dai ba wannan kaɗai bane, hukumar ta TRRC ta bukaci da gwamnatin Gambia ta samar ma al'umman da wannan al'amarin ya shafa diyan 612,000 na dalolin Amurka. Abinda Mr. Martin Chire, ɗaya daga cikin bakin haurin da suka kubuta a hannun dakarun tsohon shugaban Gambia, ya bayyana cewa ya yi kaɗan.
When you consider the amount, it's not anything that we can write home about.
Ranar 22 ga watan Yulin shekarar 2005 ne dakarun tsaron Gambia ta cafke bakin haurin da aka ce su duk a ɗan Afirka ta yamma ne bisa zarginsu da yunkurin kifar da gwamnatin Yahya Jammeh a daidai lokacin da kwale-kwale mai inji da ke ɗauke da su ya tsaya a Gambia. Aka ce suna kan hanyar tsallake tekun Mediterranean ne domin shiga nahiyar Turai. Cikin kwana 10 cur bakin haurin da suka hada da al'umman Ghana da adadinsu ya kai 44 da 'yan Najeriya su 9 da 'yan Togo su 2 tare da wasu al'umman kasar Cote d'Ivoire da ma Senegal da wani ɗan Gambia. Aka kashe su dab da iyakan kasar Senegal da Gambia tare da saka gawarwakin su a cikin wani rijiya.
Please are the where the well is, the valley, so they put you at the top, they shoot you, you go down to the valley.
Sai wani taro da manema labaru a birnin Kumasi a nan jihar Ashanti na kasar Ghana, Mr. William Nyako, shugaban kungiyar Justice to Jammeh da ta tsaya tsayin daka domin kwato hakkin al'umman da aka ci zarafin su ba bisa ka'ida ba, ya jinjina wa kwamitin tare da bukatar da gwamnatin Adama Barrow na Gambia da ta sake duban kuɗin diyan sabida yayi kaɗan a fadarsa.
Recommending the payment of $612,000, which is $32,400,000 to be distributed amongst 67 victims is woefully inadequate.
Sai dai ko hukumar binciken ta bukaci da a kafa kwamitin bincike na ƙasa da ƙasa domin gano hakikanin gurin da gawarwakin suke a fito da su tare da adana su. Hamza Adam, sashen Hausa na muryar Amurka, Kumasi, Ghana.